ai kun sani.
It's Halal on the mix.
Suna na Raven. Ko ina naje ana hirana. Dare da rana fan suna kirana. Suna hakuri su ganni a show suna kirana. I'm a superstar, you know I'm a superstar.
A cikin sanyi nake tashiwa da safe, zufa ni mun kudi da gumina. Mommy don't cry sanji maburina. I'm different with the style dan babu irina. You know I got the talent tun jinjirina. Let the sun shine on me ko a cikin rana, ko wani gari ko shows ana kira na. Zozo in ga ku fans ko da ba a biya na. Cause I flow so well babu rijiya. It needs energy, tada jijiya. I'm a one man army, babu kungiya. Cause I love hip hop, babu kishiya. Cause I flow so well, babu rijiya. It needs energy, tada jijiya. I'm a one man army, babu kungiya. Cause I love hip hop, babu kishiya.
Kuna nuna mini so yeya. Nida ku babu jayeya. Inna pito kuna mini biyeya. Nida ku babu kiyeya. Thank you all for the love that you showed me.
Superstar, you know I'm a superstar.
Ko ku damu, ko mi da gudu zan zo. Ko garin ku na da nisa, ai ni zan zo. I know say I'm plenty past fans, amma ni kuke so. Kun rike ni da amana, gashi ina cin gaba. Designer zai kashe ni, ban saka aba. Fan base kulli yomi, yana ta kara girma. Na sani, amma bana rigima. Koda na yi lefi, ba ku nuna gina. Koda babu radio, ba ku dena jina. Godiya mutukan gaisuwa nake gare ku. I'm blessed with you all, that's why I'm a winner. Idan babu ku anan babu mai ganina.
Ko ina naje ana hirana. Dare da rana fa suna jirana.